الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وله عن عبد الله بن مسعود شان أصلا ما يأتي وفيلم أنا عبد الله بن عباس يوى أنا عبد الله بن عباس daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma Allah ya kare yadda a gare su ma'ana da shi da mai sanzo shi Abdullahi bin Abbas wato yana da cikin fitattun zababbun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi Abdullahi dan Abbas wanda sanda aka yi hijira daga Makka zuwa Madina a lokacin shekararsa uku a duniya domin in haife shi kafin hijira da shekara uku dan haka sanda shugaba sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah a lokacin shekarar sa 13 a duniya sanda shugaba ya koma zuwa ga Allah amma yana daga cikin fitattun malamai a cikin sahabban manzon Allah akwai sahabban manzon Allah da ake ce musu abadila wasu sahabbai ne su hudu masu suna iri daya kuma dukkaninsu malamai ne a cikin su a cikin sahabbai ma akwai malamai to su wayannan abadila ake za ka je ana cewa ai wannan abadila sun ce kaza to su ake nufi suransu iri daya kuma duk malamai ne to Abdullahi bin Abbas yana daga cikin su Abdullahi bin Umara yana daga cikin su Abdullahi bin Amr bin al-As yana daga cikin su ga kuma Abdullahi bin Zubair kudi kenan wasu kuma su ce Ibn Mas'ud su dauke Ibn Zubair yawa su hudu ne a badila saboda haka shi Abdullahi bin Abbas kuma mahaifinsa shine Abbas bakkan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama dan uwan sayyidina Abdullahi ne duyan Abdul Muttalib ne shine mahaifinsa shi Abbas yawa dan uwa ne na shugaban wanda shi ma kuma daga baya ya musulunta shi Abbas din yawa to yana da yaya bayan shi Abdullahi din ga irin su Kusamu ga irin su Fadalu da dai sauransu wanda mahaifiyarsa ita ce ake ce mata Lubabatu ake mata alkunya da Ummu Fadali to shi Abdullahi bin Abbas shi yasa ba lokacin da aka hijira aka zo da shi Madina tun kama baban nasa ya to shi a gidan shugaba kusan ya tashi bacin cewa ga shi babban manzon Allah ne ya haife shi kaga zama dan uwa na shugaba sallallahu alaihi wasallama ko sannan akwai yar uwar babarsa ne dakin manzon Allah Maimunatu bintul Haris yar uwar babarsa ce shi yasa su dewa wani zubin ma yana cikin daki a gurin ta yake zama yawa dan daga muna san mun yi shi a Bukhari a karatun cewa su dewa ma yake cewa shi wani zubin da ka babbari da zikiri yake ganewa an idan da sallah to yana yaro yana cikin gida in an sallah zai ji sabe su rude da zikiri yana cikin gida yake jiyowa da ya ka hadisin nan daga murya ya kasance tabbatacce daga murya da zikiri ya kasance tabbatacce a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to Ibn Abbas kenan yawa yana da kaci yake cewa hibrul umma kenan bijimin wannan al'umma Abdullahi dan Abbas wanda kuma karshen rayuwarsa kuma daga baya kuma karshen rayuwarsa kuma ya hadu da rashin ido yawa shi yasa rashin ido ba kaskanci bane akwai manyan bayan Allah wanda daga baya kuma sun hadu da rashin gani to irin su Abdullahi bin Abbas daga baya ya hadu da sha'anin gani ina tan daga baya ko dafi ya komo ne ina tan dafi ya komo anan kuma Allah ya karbe shi ina da kuma almajiri dewa kusan shine umda a cikin sha'anin ilimin tafsiri shi yasa za ga ana zancen ilimin tafsiri to sai dai a dinga zancen almajiran sa irin su Mujahid dan Jabarin irin Sa'id dan Jubair da sauransu yawa irin su Dawusu dukkanin wannan duk almajiran sa ne to shi Ibn Abbas din yake cewa ataman nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bil isha'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dare da sallar isha ataman nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bil isha'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dare da sallar isha fa kharaja umar sayyidina umar ya fito fa kharaja umar sayyidina umar ya fito fa qala sai yace as-salatu ya rasulullah as-salatu ya rasulullah ma'ana sallah lokacin sallah yayi ya rasulullah raqadun nisa mata sun yi bacci raqadun nisa mata duk sun kwanta sun yi bacci, wasu biyanu da yara, wasu biyanu da yara, wasu biyanu da yara, fa kharaja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito, wa ra'atuhu alhalin kansa, wa ra'atuhu kansa yaqduru yana zubar da ruwa, yaqduru yana zubar da ruwa, ya kuli yana cewa laula an ashuqqa ala ummati, ba dan ka matsawa al'ummata ba, laula an ashuqqa ala ummati, ba dan ka matsawa al'ummata ba, aw alan nasi, ko kuma yace ba dan ka matsawa mutane ba, wannan shi mai ruwayan ne yake shakku, ko yace ummati ko yace nasu, la amartuhum wallahi da sai ku umarce su, la amartuhum wallahi da sai ku umarce su, bi hadhihi salati da wannan sallah, bi hadhihi salati da wannan sallah, hadhihi sa'ati a wannan lokaci, hadhihi sa'ati a wannan lokaci. An abdullahi bin abbas, daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ya dagare su, kala yace a taman nabi sallallahu alaihi wasallam bil isha'i, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dare da sallar isha, fa kharaja umar, sai sai na umar ya fito, fa kala sai yace as-salatu ya rasulullah, lokacin sallah yayi ya ma'aikin Allah, faqadan nisa'u wa subyanu, yara da mata sun kwanta sun yi bacci, fa kharaja sai fito, wa ra'atuhu kadal halin kansa ya guturu yana digar da ruwa, ya kule yana cewa laula ana shuka ala ummati, ba dan kan matsanta al'ummata ba, aw alan nasu, ko mutane, la amartum da su umurce su, bi hadhihi salati da wannan sallah, hadhihi sa'ata a wannan lokaci. Abbaita da haka wannan hadisi wato yana nuna mana wato farko sha'ani ita sallar isha, cewa cewa tausasawa shugaba sallallahu alaihi wasallam ga al'ummar sa, shi yasa ba a kai mana ita can tsakiyar dare ba, wanda a nan lokacin manzo Allah yayi dare da sallah ba fito ba, sai can da dare ya tafi sannan aka fito, sai ga musu yace laula ana shukra ala ummati aw ala an-nas al-amru bi hadhihi salati hadhihi sa'a, duk da kaga mun yi a cikin hadisin baya, hadisin Abu, ina ratan hadisin Abu Barzata ne, yake cewa idza ra'ahum istama'u ajjala, shugaba idan ya ga sahabban su sun taru sai gaggauta yin sallar isa, wa idza ra'ahum afdaru abda'u, idan kuma ya ga sun yi jinkirin zuwa masallaci akhara sai jinkirin sallar isha, wanda mun yi shi a baya ko, yawa an Aisha ta radiyallahu dan kaga, saboda haka da ta'ajilin da ta'khirin duk wanda yayi ana kan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, in an ga mutane sun yi jinkirin zuwa masallaci shikenan sai a tsaya sai a jinkirta, in kuma an ga sun taru sun zo, musamman yau kowa yana da zuruf abubuwa, wani kun ba a yi sallar ba, wani ma karshen ta sai manta da sallar isha biyi ba, to sai a gaggauta yi din. Yawa an Aisha ta radiyallahu anha, daga sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda, annan nabi sallallahu alaihi wasallama cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama kali yace idza uqimatu ssalatu, idan aka tsaida sallah, idza uqimatu ssalatu, idan aka tsaida sallah, wahabara al-asha'u, kuma abincin dare yazo, ma'ana aka hadarto da abincin dare, yawa fabda udil asha'i, to ku fara da abincin, fabda udil asha'i, ku fara da abincin. An Aisha ta annan nabi sallallahu alaihi wasallama qala idza uqimatu ssalatu, idan aka tsaida sallah, idza uqimatu ssalatu, idan aka tsaida sallah, wahabara al-asha'u, sannan abincin dare, ma'ana lokacin cin sa yazo, ga abincin an halarto da shi, fabda udil asha'i, ku fara da abincin. Wa an ibn umara, hakanan da Abdullahi dan umara na hawa hukuncin wannan hadisin, shi ma ya kawo wannan hadisin. Wali muslimin, a gurin muslimu kuma, an Aisha ta daga sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat, tace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuli yana cewa la salata bi hadratil ta'amin, ba a yin sallah bi hadratil ta'amin, a wajen cin abinci. La salata, babu sallah, ma'ana ba a yin sallah da hadaratin, a wajen cin abinci, ba wajen cin abinci ne ba a yin sallah ba, a'a an zo za a yi sallah, ga abinci an zo da shi, duk ana tunanin za a ci, kuma a tsaya ta da sallah, a tsaya a gama da abincin tukunna. Wala huwa yudafiqu qul ahaba sani, ko haka nan kuma babu sallah alhalin mutum, al ahaba sani, wato kazanta kwaya biyu tana jijeniya gare shi yawa shine hadisi kamar ko ba haya da tusa ana ji ko kuma ba haya da bawali kana sallar suna kokarin fitowa kana makin su to wannan shi ma ba a yin haka yawa in ka jiriri ya zo ma ko ba haya ta zo da rura ce ka je ka tsauci abu sai ka zo kai sallah kana mai nishadin da kana huduri la salata ba a yin sallah da hadratu ta'ani a wajen cin abinci wala huwa yudafiqul ahbasali ko kuma a'a mutum haka nan ba a yin sallah alhalin wato kazanta kwaya biyu suna ijejeniya gare shi suna izo wa mutum kai kuma kana tunkuɗe su su kuma suna towa shi ma ba a yin sallah yawa to wannan hadisin kaga in muka duba an hani lokacin sallah yayi ga abinci an kawo musamman kana jin yunwa to tsaya ka gama da abincin sannan kai sallah dan kakkaje kana sallah kana gaggawa ko kana sallah kana tunanin abinci an fahimta musamman kana jin yunwa ga abinci
sai a tsaya
shi addinin najina yusra addinin musulunci sauki ne da shi yawa musamman shi yasa zaga yana daga cikin sunnar shugaban aka yi in da azumi in mutum yana azumin aka yi gurubi to kakka shagala da yin sallah ka tsaya ka samu wani abu kaɗan sha kaɗan ci wani abu tukunna sannan kai sai kai sallah kakka ce a sai kai sallah za ka yi sallah kana jin yunwa kana ɗan ko wani tunani ko wani abu shi kuma ba an fi so mutum ya je wa sallah yana farida in za ka je sallah ka je ba abin da yake gabanka sai ita sallah haka nan kuma ba a son sallah shi ma kana rijima da hadasi ko tusa ko bawali ko fitsari in ka zo za ka yi sallah a ka zo za ka yi sallah kana matsewa tana towa kana matsewa kai a'a sai ka takata sai ka je ka yi bawalinka ko ka je ka yi rihinka sai ka canja allah shi kenan sai ka zo sai ka fi sallaka yawa abin da ka samu ka yi abin da ya tsere ma ka cika an fahimta?
Insha Allah.
Akwai mai tambaya?